بيعزم not even سبوع يجري هابن بيعزم not سبوع
Jami Allah ba rurun dinarar Josephine Ade ta ce ba kamar yadda ake ce an sace mutane a kubuwa ba hakan kuskure ne dan anguwa ce ma mai makwabtaka da dazuka ta biyaji aka sace mutane duk da dai tana dabda kubuwar
We don't hear updates of our investigation. This is under investigation. We don't hear any information.
Ade ta kara da cewa sam rundunar ba za ta faɗi halin da ake ciki na binciken mutanen da aka sace ba. Dan hakan kare kawo matsala a halin da ake ciki na bincike. Da alamun dai zuwa rubuta labarin nan ba kai ga gano ko ceto kowa ba. Gano sun tabbatar da cewa ƴan bindiga 20 ne a ranar Juma'a da ta gabata suka shiga rukunin gidaje na unguwar inda suka yi tabarin wuta da kwacewa mutane kaya masu daraja bayan nan suka dauke mutum tara.
Yes, there was an incident of abduction there, and the police were there, and the police are talking.
Josephine ta ce da jin labarin sun garzaya don ceto mutanen, da kuma har yanzu aikin da suke yi kenan. Saminu Azare, mazaunin kubuwa ne da ke dabda yankin, kuma ya bayyana yadda ba mamakin an sace mutane a yankin, don yadda yake makwabtaka da dazuka da kuma layin dogo.
Yankin Biyaje kusan yanki ne da yake hada da kubuwa inda ya raba su shine kawai tashar jirgi daga kubuwa in zaka biyaji sai ka wuce wannan tashar jirgi na jirgin kasa dinnan dake zuwa Kaduna gaskiya biyaji kan tayi iyaka da dazuzzuka sosai musamman dai dajin Bwari wanda kusan a kwanakin baya an taba samun rahotannin inda aka kai harewa dogarawan fadar shugaban kasa wato jami'an Brigade of Guard to kusan gaskiya akwai dazuzzuka sosai kuma babu ma kauyuka sosai da sosai a wajen a kusa da gurin gaskiya
wato ma nan masu satar mutane ake ce sun zo wannan yankin biyajin ba abun mamaki bane
eh ba gaskiya ba abun mamaki bane kwarai da gaske kuma suna iya saurin silalewa da jama'a ma ta cikin dazuzzuka wannan layin dogo na Abuja zuwa Kaduna din a yankin biya kusan ya bi ta dazuzzuka ne da za a yi wadanda kuma babu wasu kauyuka ma da ke kusa da gurin su in an ma sace mutane ana iya yin saukin ma a bacewa da su a gurin a sace su a tafi da su wani yankin daban.
Hakika irin wannan yanayi kan jefa fargaba a zuciyar mazauna Abuja da yadda tun satar na kasancewa dazuka yanzu ko ya shigo cikin gari kenan. Nasiru Adamu Ilhikaya, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.